أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 24 نواتن جمعة الأولى shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da nawa ne 8 da watan 12 shekara ta 2023 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka al-jami' as-sahih na al-imam al-bukhari wanda aka yi sani da sahih al-bukhari wannan shine darasin mu na 140 muna cikin satin da ya kare da ya wuce mun kare kitabul jumu'a yau da yarda Allah madaukin sarki zan mu fara cikin sabon kitab shine kitab bismillahir rahmanir rahim kitabul khauf kitab salatil khauf ko kitabul khauf kitab na 12 a cikin kutub da aka jero na wannan littafi mai albarka kitabul khauf shine na 12 الامام البخاري كتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الخوف باب نه فرقو نه cikin shi babu salatul khauf baban dake bayanin sallar tsoro babi dake bayanin gami da sallar tsoro shine babe na farko wa qaulillahi ta'ala da kuma fadar Allah madaukakin sarki ma'ana babu salatul khauf wa babu qaulillahi ta'ala kenan qaulillahi adafine akan kitabin akan babu salatul khauf da fadar Allah madaukin sarki wa iza darabtum fil ardi idan kuka yi bulaguro a ban kasa safartum kenan fa laysa alaikum junahum bakku da lahi an taksuru min as-sala gami da ku rage sallah ku yi kasrun sallah in khiftum an yaftinakum allazina kafaru in kun ji tsoran kafirai za su fitine ku yace innal kafirina lalle kafirai kanu sun kasance aduwwa mubinan lakum makiya ne a gare ku masu bayyana kiyayya sai aka ce ma annabi alaihi salatu wassalam wa iza kunta fihim idan ka kasance a cikin su ya ma'aikin Allah fa aqamta lahum salata sai ka tsaida musu sallah farta qum ta'ifatu minhum aka wata jama'a daga cikin su tayi tsaye tare da kai suna sallah wali akhuzu aslihatahum su rike makamun su suna cikin sallah fa iza sajadu idan suka yi sujada falyakunu min wara'ikum su kasance a bayan ku su koma baya baya wala ta'ati da'ifatun ukhra sannan wata jama'a tazo lam yusallu wanda ba su yi sallah ba a tado su da ita fa yusallu ma aka su yi sallah tare da kai wanda ba a yarka a farko da su ba wali akhuzu hizrahum su shiga taitayin su wa aslihatahum kuma su rike makaman su yace wadda allazina kafaru kafirai sun yi guri law taghfuluna an aslihatikum da a ce kun rabkana gami da makamanku wa amtiatikum da kuma kayanku fa yamiluna alaikum mailatan wahida su karkato gare ku karkatawa guda su kare da ku wannan sababin sabakar da shi yake bayyana ma cewa Allah madaukin sarki shari'a shi cike take da hikima cike take da dacewa da abin da ya kamata a cikin abin da ya zo ma musulmai sababin saukar ayan nan kafirai suna sirrin kawo ma sahabban annabi alaihi salatu wassalam hari sai suka tattauna cewa ku tsaya daga nan zuwa lokacin la'asar akwai wata sallah su musulmai wanda sun hiji da ita sama da diyansu da dukiyoyin su gaba daya ita ce sallar la'asar ku bari sai sun shige ta suna cikin sallar wannan ba su da damar cire sallah mu zo mu hada musu kafde mu gama da su kai sai Allah ya sauko da salatul khauf ga yadda zaku idan ku kauce ma sharrun su kar ku shiga sallar gaba daya wasu su shiga cikin sallah suna yi ana yi da su wasu kuma suna hirasa suna tsaro suna gadin masallatan kuma suna yin ruku'u sun yi sujada in sun je sujada ka aje sujada ku duka kanku a ƙasa sai zamana sun samu dama sujada annabi kuma sun san jima'a ake koda a cikin tsoro ne ba bubbuga bane za a yi to tunda haka ko sujada take kasancewa kanku a ƙasa kar ku yi sujada gabaki daya in sahun harko yi sujada nabi su kasance suna tsaye idan su akan makiya kuma suna rike da makamun su yadda wannan zasu san cewa ba ku duka ba kuka dukunya balle su kawo muku hari yace wala junaha alaikum babu lahi a gare ku in kana bikum azam min madar in akwai cutarwa tare da ku ta ruwan sama aw kuntum marada ko kuma bakku da lahiya anta da'u aslihatakum ku aje makamun ku babu lahi wannan nan gurin Allah madaukin sarki yake ba da labari yace wa khuzu hijrakum ku dai ku shiga taitayin ku saboda Allah ya san halin makiya abinda suka shirya muga haso bi Allah yake jan hankalin su wali akhuzu hijrakum ku shiga taitayin ku game da wannan makiyan abinda suka shirya muku ba karami bane inna Allah a'adda lil kafirina azaban muhina Allah madaukin sarki ya tanadi azaba taulakanci ga kafirai azaba taulakanci ga kafirai na ka'ida malaman tafsiri suka ce duk inda kaji an ce azaban muhina ka tabbata da kafuri yake babu inda Allah ya amfani azaban muhina da musulmi mai sabo sai dai a ce mata musulmi azaban alima azaban azima azaba mai girma mai radadi amma taulakanci sai kafuri azaba wulakanci nan kuma saboda an ce wulakanci wulakantarwa ba karamin abu bane anan gurin abinda suka shirya ma musulmai su kare da su su gama da su manhasu karshen wulakanci kenan to sai Allah ya musu abin da ya dace da su cewa su suke da azaba ta wulakanci a gobe kiyama nan gurin wannan aya da al-Imam al-Bukhari ya kulla babe da ita ya kulla babe ne da ita karkashin tarjuma babu salatul khauf wa qaulullahi ta'ala wa zadarautu maga duk tsawon ayan nan ya kulla mana babe da ita saboda yana sanya mana bayanin salatul khauf shar'an tuwata da kuma yadda Allah madaukin sarki ya koya ma musulmai salatul khauf wani nau'i ne daga cikin nau'ikan ta wajen 17 da ya tabbata cikin sunna sahihiya al-imam shahabuddin al-qustalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake cewa nan da bukhari yake cewa babu salatul khauf yana nihi kayfiyatuha min haythu annahu yahtamil fi salati inda huma la yahtamil fiha inda ghairihi yana nihin zai bayyana mana baban yadda ake salatul khauf dan saboda ita a cikin ta ana yin wasu abubuwa wanda a cikin wata sallah ba a yi akwai abubuwa da dama wanda an halitta a cikin salatul khauf wanda a cikin salloli su ba a yi shine bukhari yake so ya bayyana mana yace kayfiyyat salatul khauf ta zo nau'i ha guda 17 sai dai yace gaba ɗayan su tana yiwa wata ta shiga cikin wata inji shihabuddin yake cewa min san maqala fi zadul ma'ad anan ne ibnu al-qayyim yake cewa cikin zadul ma'ad fi hadai khairul ibad yace usuluha sittu sifat 17 din nan dukan aka tattara su asalin su nau'i guda 6 ne kawai wa balaga ha ba'dhum aksar wasu sun kai ta sama da hakan ibnu al-qayyim wa ha'ula'i kullama ra'a ikhtilafur ruwat fi qissa ja'alu zalika wajhan min fi'lihi sallallahu alaihi wa sallam ibnu al-qayyim yake ga mana cewa wannan abin da yasa wasu kai ta nau'i 17 kawai daga sun ga sabanin marawaita akan wata sifa he su yi lisahin cewa wata sifa ce daban mai zaman kanta daga marawaita sun samu sabani he su sa ta sifa ce mai zaman kanta ibnu al-qayyim ya ce da na tattara hadisan salatul khauf gabaki dai haka nake na fahimta ibnu al-qayyim yana da cin muhaqiqun wanda zai gama da hadisai da suka zo bisa baban kaza gabaki ɗayan su ba tare da ya bar komai ba dukan su ya musu dirasa kamar su Ibn Hajar su mai shi wannan littafin Shahabuddin al-Qustalani da sauran suna cikin muhaqqiqun tabbatattu masu tabbatar da sabani yace duk lokacin da sa gane sai tunanin cewa wani aiki ne na annabi inna ma huwa min ikhtilafur ruwat kawai sabanin marawaita ne wannan yace kaza ne yace kaza sai su dauke shi cewa asalin abin daga annabi ne a cikin fatahul bari yace wannan magana ita ce abun dogaro magana ta ibnu al-qayyim wal ifrad fi babi lil asili wa karima ifrad a cikin baban ace babu salatul khauf a cikin ruwaya karima ne da ruwaya ta al-imam al-asili abi zar abi wannan al-imam al-asili amma a ruwaya ta abi zar da ya rawato daga abi daga mustamili daga abil waqti cewa akai abwabu salatul khauf kenan wani zai gani ko ana kunan me aka sa babu ko kenan duka ruwaya asili ce da karima ummul kiram amma ruwaya abu zar da al-imam al-mustamili abwabu salatul khauf aka rubuta bil jami'i yace da yace wa qaulullahi yana nihin Allah mushi rahama da jin kai yana nihin bil jarri adfan ala sabiqihi babu salatul khauf wa babu qaulullahi ta'ala kenan adfi ne akan abin da ya gabata nan gurin da yake cewa in khibtum an yaftinakum allazina kafaru idan kun ji tsoran kahurai su fitine ku da yaki da kuma bujuro muku da abinda ake ki wannan sharadi ne bi itibaril galib fil waqti abinda ake nura da galibin shi a cikin waqti cikin lokaci yace wa iza lam yu'tabar mafhumuhu yace dan saboda ba ai nura da mafhumin shi ba fa innal ijma' ala jawaz salatil qasr fi safari min ghairi khawfin saboda sallar qasr yin qasr idan muka nura nan mu tsaya da kyau mu gani wa iza darabtum fil ardi falaysa alaykum jinahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum allazina kafaru in kun yi bulaguro a ban kasa babu lahi ku yi kasarun sallah ku yi sallar kasaru in kun ji tsoran kafurai su fitine ku kenan sharadin salatul kasaru kasarun sallah sai an ji tsoran kafurai mu kuma gashi mun yi bulaguro sai zamana koda babu jin tsoran kafurai kuma muna sallar kasaru kenan na yace mafahumi ne wanda a halin da suke ciki ne ake musu bayani ba wa mafahumu sharadi bane ba sharadi bane bulaguro sai da tsoro ake yin salatul khauf amma da ta zamana an sabko ta ne a cikin mutanen da suna cikin tsoran ne aka sabko da su ake mu yanzu daga baya mafahumin nan bazan mai aiki da shi bane Allah ya yi itibarul galib ne ba itibarul mafahumu sharadi bane dan saboda wani nan kaga sai yace yanzu babu zancen kasaru tunda babu tsoran makiya da sauransu ba kai salatu da tunda Allah ya ce in khibtum an yaftinakum allazina kafaru wa kad aminna wani sahabi in ban tabayi wannan fahimta ko tabi'ina na manta kowa ne yazo wajen Aisha ne ko wani cikin sahabbai yake ce mishi me yasa mu muke salatul kasr bayan kuma gashi mun samu khaufi ya gushe babu tsoro Allah ya ce in khibtum an yaftinakum allazina kafaru tace mishi wannan bayanin da take ta sauko ne ga wasu mutane khas da su take su lokacin da suke cikin tsoron ai mun gani sababin nuzul inta kafurai sun ce bari mu hada musu kaza kenan suna cikin tsananin tsoro sai Allah ya amfani da halin da suke ciki ya hade shi cikin aya ba wai dan wanda yazo baya ba sai in yana cikin tsoro zai salatul khauf salatul qasr nake so zai yi dai ake magana wannan al-imam rahimahullahu ta'ala ya kawo tafsirin wannan aya amma bazan mu tsaya ba zai daukan mana lokaci shihabuddin rahimahullahu ta'ala tunda ba baban tafsiri muke ba hadisi na farko da zan mu tashi kuma na 942 na 942 haka ne ko الإمام البخاري كتبوا حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألت ناتم بيا هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم شن النبي صلى الله عليه وسلم ياي صلى يعني صلاة الخوف يعني نهن صلى الصور قال سيتي أخبرني سالم يا بان الأباري أن عبد الله بن عمر كتبوا عبد الله بن عمر وبن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم قال ينا كتبوا غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد ناي ياكي تارد من زن الله صلى الله عليه وسلم وجن نجد fawa zainal adu muka dabura da makiya alu wazahu shine kai dabura da shi fasafafna lahum muka yi musu sahu faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli lana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana yi mana sallah faqama ta'ifatun ma'ahu wasu jama'a suka tashi tare da shi wa aqbala ta'ifatun alal adu wasu jama'a suka fuskanci makiya wa raka'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ruku'u da wanda ke tare da shi wa sajara sajadatan yayi sujada guda biyu sun mansarafu sannan suka tahiyya su makana ta'ifati allati lam tusalli daidai gurin jama'ar da basu yi sallah ba faja'u suka taho faraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bihim raka'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a tare da su wa sajara sajadatan yayi sujada guda biyu sun masallama sannan ya sallame faqama kullu wahidun minhum kowanne daga cikin su ya tashi faraka ali nafsihi raka'a yayi raka'a guda a karan kanshi wa sajada sajadataini yayi sujada guda biyu kenan ya rama karaka shi guda ya samu daya da annabi sallallahu alaihi wasallam guda shi kuma ya cika abin shi kenan wannan bukhari yana makasudin shi a cikin babubbuka da zai kulla aya a cikin sahih bukhari daga harkon shi har karshe yana da abwab da dama wanda yake kulla su da aya sai ce babu qaulullahi ta'ala ko babu kaza wa qaulullahi ta'ala to makasudin bukhari yana shan bambam akan wannan abwab din da yake kullawa da aya wani lokaci yana so nihin ne fassara maka aya wani lokaci yana so ne da ko wani iskali ya warware maka shi da hadisi cikin aya kamar yanzu nan gurin in mun nura da kyau nan bukhari ya kulla mana babu yasu da sunan wannan aya yana nihin mana cewa wannan salatul khauf din da Allah ya ambata ga fassarar ta na a aikin annabi sallallahu alaihi wasallam gashi annabi alaihi salatu wassalam ya aikata in kan nura ka dauki wannan siffar da aka faɗa daidai take da yadda Allah ya faɗa cikin ayatul Qur'ani wannan da muka karanta daidai take dibkan bi dibkan daidai da daidai yana nihin wannan sifar da Allah ya faɗa ga ta annabi inda ya aikata ta duk da zan mutar da wata sifa wadda ta saba ma wannan wannan kuma daga annabi ne alaihi salatu wassalam ya huddo wannan hadisin a cikin sahih al-bukhari gudi guri biyar yace wa kad warada ibnu hajar yake cewa yazo cikin salatul khauf salloli nau'i nau'i masu yawa kala kala masu yawa al-imam ibnu abdul bar ya rinjayar da wannan sifa wadda tazo cikin hadisin dan umar saboda karhin isnadin ta a cikin asali cewa mamu amma yanzu nan gurin idan kan lura cikin asalin hadisi irin wannan asani ne wajen malaman hadisi duk wanda ya san menene sanadin hadisi in ga wannan mutanen ba zancen bincike ad-dirasatul asanid da muka sani babu zancen ka bincika nan gurin na harko bukhari babu buƙatar bincike abul yaman babu buƙatar bincike shu'aibu babu buƙatar bincike zuhuri haka balle sahabi wannan dukkan su gabaki daya sune ma tushe sune jigon ilimin hadisi mai bincike akan zama mahukaci za a dauke shi kamar sai imam malik kace garka bincikawa sika ne ko kaza ne ko da ifi ne ko kaza ne wanda ya san abin da yake a cikin sha'anin ilimin hadisi ko kana bahasi kai tarjuma al-imam malik kace sikatun kaza nunu ne akan haukarka baka san me kace ba su malik wasu bukata a ce sika ne ko kaza ba a bukata shahara ta wadatar musu kamar yadda in ka hudo hadisi a bukhari ba bukata ka ce huwa hadisin sahihi ba bukata wannan to haka nan wannan mazajen hadisin dukkan su haka suke duk wanda ya san su babu zancen bincike akan su to shi yasa al-hafiz ibn abdul bar babban malamin malikiya ya rinjayar da wannan sifa saboda karhin marawaitan dake ciki kowa jigo ne kuma yace ita ta hidacewa da asalin sallah cewa la yatimu salatuhu qabla salami imamihi mutum ba zai cika sallar shi ba kahin liman kin shi ya salla ne kuma wannan haka ta kumsa Ahmad yace ya tabbata cikin sallolin tsoro gabaki daya sallah nau'i guda shidda ko kuma guda bakwai duk wanda mutun ya aikata haka ne kaga nan zaka tabbatar da magana Ibn al-Qayyim cai guda shidda dukkan su 17 kin nan muna iya tattara su zama na guda shidda ce kawai sabanin marawaita ne kaga Ahmad ibn Hanbal ya ce shidda ko bakwai wa mala ila tarjihi ya gabata Ahmad ya karkata zuwa rinjayar hadisin Sahal ibn Abi Hasan wanda zai zo cikin magazi haka Shafi'i shi ya rinjayar Ishaq bai zabi ko daya ba tabari haka ya tahi shi ma da shi da wasu da dama a cikin su akwai Ibn al-Munzir suka kawo huska guda 8 Ibn Hibban cikin sahihin shi ya kawo huska wajen guda 9 Ibn Hazm yake cewa a wajena huska 14 suka inganta kuma Ibn Hazm ya ma salatul khawf litahi guda tsari hadisai tabbatattu ingantattu guda 14 ya tasnifi akan su Ibn Hazm ba karamin malamin hadisi bane hafiz ne Ibn al-Arabi a cikin al-Qabas yake cewa ruwayoyi da dama sun zo a cikin sifa ta salatul khauf mafi ingancin su guda 16 ne da ruwayoyi masu bambanci bai bayyana su kawai haka ya faɗa sannan Nawawi a cikin sharhin sahihi Muslim shi ma yace bai bayyana su ba amma babban malamin mu a cikin sharhin Tirmizi ya bayyana su sai ya kawo su ƙara sifa guda suka zama sifa 17 sai yace sai dai cikin su akwai shiga cikin juna sufofin guda 17 yadda dai Ibn al-Qayyim ya faɗa wata tana shiga cikin wata sahibul al-hadi yake cewa usuluha sittu sifat asalin salatul khauf kaw sifa guda 6 ce ya kai su wasu sun wuce haka nan yace kuma wannan duk lokacin da sai ga sabani sai su maida shi huska ne yace wannan sabani ne na marawaita kuma wannan shine wa haza huwal mu'tamad wannan shine abun nura kaga anan Shihabuddin al-Qasqalani rahimahullahu ta'ala ya rasu shekara ta 923 gashi abin da ya faɗa daga ƙarshe cewa qala al-hafiz ibn hajar wa haza huwa al-mu'tamad gashi muna karanta mun tarro magana cewa wa haza huwa al-mu'tamad ko mu san cewa wannan magabatan ba zancin suna ta'alifi bane salika sun har da ce hatta wannan nasarin hatta wannan daga ba zancin matani ba magana kowa suna buƙatar yayi su halarto ta babu buƙatar kamar computer ba buƙatar yayi sun koma littafin shi wa ilahi ashar shaykhu nace malamin mu haka yayi nuni ibnu qasar al-maliki wanda mai iziya ya ambace shi so daya a cikin littafin iziya inda ibnu qasar babban malamin malikiya ne yake cewa ya hakaito cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen shi sifa 10 ta tabbata ibnu al-arabi yace 14 ce khaddabi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci salatul khauf a cikin kwanikai kala kala kuma da sifa wadda take mai shan bambam kowa a cikin musulmai sai su zabo da ta dace da su wadda ta dace da zaman da su in makiya suna tsakan suna gabas da ku ne kun san eh ku zabi siffar da ta dace da ku in suna dabara da ku sai ku zabi siffar da ta dace da ku in suna daga nan haka nan in suna daga nan haka nan in ma buku ganin su labarin su ko jiya akwai siffar da ta dace da ku shi yasa akai ta samu sabanin abun nan fahiya al-ikhtilafu surah mutafaqatil ma'ana ce duk da sun sassaba amma ma'ana sa daya ce yace cikin litattafan fiqh suke shinhuda bayanin ta mu nan ba gurin litattafan fiqh ba ne Ibn Hajar Allah mashi rahama da jin kai bayan duk dogon bayani dogon wannan kama a takaice ne magana ce kawai khulasatul qaul ne cikin mas'ala amma in kana son bayani mai tsawo cikin fiqhul muqaranar ka samu litattafai na mazahib zaka samu karin bayani akan wannan sai babu na gaba shine babu salatul khauf rijalan wa rukbanan rajilan qa'im baban dake bayanin salatul khauf sallat tsoro rijalan wa rukbanan atahiya qafa da kuma wanda suke abun nan abun suna busan abun hawa sai bukhari yan mana fassara ce rajil shine qa'im rajil mai tahiya abun nan rajil shine mai tsaye wanda yana tsaye ba wanda ke zamana ke yana tsaye yana tahiya da kafar shi bukhari yana cikin abin da muka sani garibul hadis yana da juhudi kin shi fassara bakuwar kalma cikin da ta zo cikin hadisi kaga nan da yace mana rijalan tun kan muje cikin hadisin muje an ce mana rijalan to sai ya fassara mana me ake nufi da rijalan ita take bukatar fassara kuma haka nan yana da wannan kin shi can baya da ni magana yana kulla babi akan wa ayi qur'ani wannan ina cikin akwai kamar yadda nake faɗa kullun bukhari ya zama na matattaran masu bahasi ne zaka yana da bahasi sun kai biyar wanda sun bisa kan sala wannan sayyil bukhari wanda yana daga ciki wannan baban da nayi bayani can baya aqdul bukhari rahimahullahu ta'ala al abwab bismillah aya bi aya qur'aniya ya buda aya yace babu qaulullahi ta'ala ya buda wata aya yace babu kaza wa qaulullahi ta'ala da kai manhoshi a ciki wanda in kai kokari ka hada daga farkon bukhari har karshe sai ka tattaro manhohin shi akan wannan kuma ta dirasa ta hakika wanda ko babu dai baka bari ba ina ga ya hadu wannan wajen so gurin 100 da wani abu a cikin sahih bukhari yace hadisi na 943 al-imam yake cewa hadathana sa'id ibn yahya ibn sa'id al-qurashi anba'ana abi ko akhbarana abi yace akhbarana ibn jurayj an musa ibn uqba an nafi an ibn umar nahawan min qaul mujahid irin magana mujahid ya fada wace ce magana idza khatalatu idan sun cakude kiyaman to sai sallah a tsaye idan yaki ya cakude ya rincabe ka a ce he an yi sujada ai sallah a tsaye wazada ibn umar ibn umar ya kara anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi alaihi salatu wassalam yace wa in kanu aksar min zalika idan sun kasance sama da haka fal yusallu kiyaman wa rukbanan sai sallah a tsaye kuma su yi sallah a wannan rukbanan suna busa abun hawa ba barin ta ba ake ta wuce nan gurin yake cewa al-Imam Muslim ya huddo hadisi daga hadisin Sufyan daga Musa ibn Uqba daga Nafi'u daga Ibn Umar kala yake cewa nan gurin shi ma da kai manhaji na Bukhari da in ya kulla babu wajen kawo wani hadisi babu kaza kuma sai ya ce wa qaulu fulan ko kuma qala hu fulanun anin nabi shi ma yana da shi wajen guri 40 a sahih Bukhari ko 40 da wani abu shi ma mahalli ne na bahasi wanda yana buƙatar dirasa yace muslim ya huddo daga sufyan daga musa ibn uqba daga nafi daga dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah salatul khauf cikin wasu kwanakan da yayi yaki sai jama'a suka yi tare da shi da makiya wata jama'a suka yi dabara da suka koma dabara da makiya suka yi sallah raka'a ɗaya da shi sannan suka tahiyya su wasun suka taho suka yi sallah raka'a ɗaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wacce jama'a na farko suka rama raka'a guda da ta kubuce musu Ibn Umar yace idan tsoron ya wuce haka sai su yi sallah a tsaye kuma su rika yin nuni su rika ima'i wannan wajahin min qaul Ibn Umar daga fada Abdullah dan Umar ya kawo shi walam yarfa'ahu Bukhari bi rafa'a shi ba wannan daga cikin tarjihir raf'i al-waqfu ala rafa'i in Bukhari yana shakku cewa magana annabi ce ko ta sahabi tabbas ta inganta hanya ta inganta sanadin ba matsala amma ana shakkun akwai sabani wajen malaman hadisi magana annabi ce ko kuma magana sahabi ce kawai sai barta magana sahabi ya dauki ihtiyadan ya dauki mafi kasa daraja mafi kasa in ta tabbata ma cewa magana annabi ce ba lahi bane gare shi amma inda yayi hukuncin cewa marfu'an ne kuma ta tabbata cewa magana sahabi ce nan shine kuskuren to duk yana da tabbas wani guri amma dan tsantsani sai ya kauda kanshi kamar yadda muga Malik in yayi shakku akan hadisi duka yake watsi da su rawa abu ishaq al-fazzari daga musa bin uqba daga nafi daga ibnu umar marfu'in hadisi ma'ana annabi ya fada a karshen shi sai yace fa iza kana al-khawf aksar min zalika insa tsoran ya wuce haka sai si sallah kaza da kaza ibnu majah hudu da ibnu hibban cikin sayin shi daga hadisin jabir daga ubaydullah ibn nafi ma'ana wannan hadisin da bukhari ya mana isharar ake ta khariji daga Abdullah dan Umar yace daga Annabi alayhi salatu wasalam cikin sallar tsoro sai ya ambaci hadisin irin hadisin Musa bin Uqba a karshen shi sai yace fa in kana khaufan ashaddu min zalika farijalan aw rukbana in tsoron ya haka tsanani sai su yi tahiyya kafa ko kuma suna busa abun hawa Malik ya rawaito cikin muwadda daga Nafi daga Ibnu Umar cikin sallar tsoro hadisin da tsawon shi a karshen sai yace fa in kana khaufun huwa ashaddu min zalika sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim kaga ya fassara magana Bukhari al-Imam Malik Malik malamin Bukhari ne yace auru kubanan ko kuma suka salla suna saman abun hawa mustaqbil al-qibla aw ghayr mustaqbil ya suna fuskanta al-qibla ko basu fuskantar ta haka yake cikin muwadda safa ta 130 daidai Malik yake cewa Nafi'u yana cewa la arabun Umar zakara zalika illa ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam a gani na Abdullah dan Umar wannan magana cewa ya annabi ne ya fada ba shi ya fade ta ba Bukhari ya hudu cikin kitabu tafsir ta hanyar Malik a haka Al-Hafiz Ibn Abd al-Bar yace Malik ya rawaito shi daga Nafi'u sai yayi shakku akan rafa'in shi kuma ya rawaito shi daga Nafi'u jama'a da dama su kuma ba su yi shakku kan cewa marfu'i bane Ibn Abi Zib da Musa bin Uqba da Ayyub bin Musa haka suka hudu shi ma'ana cewa wannan siffar da muka ambata an yi sabani akan cewa marfu'i ya ce ko kuma mauqufi ya ce mai karatun hadisi yan uwa yana buƙatar dole sai ya san mustalahat mustala na usulul hadis saboda kaga wannan abubuwa ana ta wuce su kullun in baka san su ba akwai cutuwa kuma ba yadda za a maka ba yayi bidin inda muka tardo wani mustala sai mu mai da darasin mustalahul hadis kenan sai ya zamana kawa ana buƙatar a ce duk wanda ya ji wannan kalmomin ya san da su ya wuce da bayan mushi bayanin wannan abu kenan an kawo shi a matsayin marfu'i su kuma malaman hadisi suna da sabani in hadisi aka ce marfu'i ne ko abin ne ko mauqufi ne miye mahuta zakara dar qudni shi ma wannan baban marfu'in da aka ce mauqufi ne ko kuma mauqufin da aka ce marfu'i ne na azaba hasi akan shi a cikin amma bulugul maram yana da guri wajen 100 da wani abu ibn hajar wanda yadda ya kawo hadisi ne magana annabi ce hadisi ɗaya ne wasu su ce magana annabi ce wasu su ce magana sahabi ce to wannan yana buƙatar dirasa da koma kutubul usul da mi magabata suka ce a tabbatar da magana ɗaya kawai gashi kaza ne daidai wannan bahasi ne mai zaman kanshi yace wa hadha allazi yanbaghi an yudafa ila al ahadith ikhtalafu fi rafihi Nafi' wa Salim huwa arba'atun sabaqa zikru hanyoyi guda hudu ne wanda akai sabani akan su inji al imam ibnu rajab yace aidan kuma sa'id ibn yahya ya hudo shi al umawi yake cewa daga ibnu jurayd lafazin shi shine irin magana ta mujahid wa niftal ufa inna ma huwa zikru wa isharatun bil ra'si idan sun yi sabani kawai zikiri za su yi tasallaq kuma da nuni ga kai Ibn Umar ya kara yake cewa wa in kanu aksara min zalika in sun yi sama da haka falu sallu qiyaman wa rukbana abinda dai Bukhari ya kulla babu muke magana Ibn al-Munzir an kare da maganar sabanin malamai kan rafa in shi ko aka sun haka Ibn al-Munzir al-Hafiz yake cewa malamai sun yi ijma'i akan cewa al-matlubu yusalli ala dabati wanda ake nema makiya suke neman shi suna biye da kai ma'ana kana gudu suna biye da kai kana busa doki suna busa doki ba tsaya baka ce to sallah ta yi bar in tsaya in sabko to Abu Sadabba shi zai yi sallah akan wannan adau ya fada da Auza'i da Shafi'i da Ahmad Abu Saur yake cewa wa iza kana taliban nazala fa salla bil ard amma in shi yake biye da makiyan ya biyo su to nan shi yake da zabi sai ya sabka ya tsaya yayi sallah kaga makiyan a hakura fa akan muga muhimmancin sallah kana biye da makiya ta yadda ka kusa kama su amma sallah ta zo sai da dokin ka sauka kai sallah daga baya ka bi su muhimmancin sallah amma inda kai suke biye ne ake magana cewa babu yadda zai kai wannan a gudu ana gudu zakai ga dokin ka gana shi babu zancan musulunci abin da nake tsari na hankali na tunani abin da ke hudda mutum ana biye da kai takobi ba zancan a ce sai da kai sallah dole a gudun zakai ta Shafi'i yake cewa sai cikin hali guda wannan shine an yi killa talibuna anil matlubina wa yuqa wa yuqta'u talibuna an ashabihim sai in ana cikin hali guda wanda suke neman su yi kadan gami da wanda ake nema su masu neman kuma a yanke su gami da abukan neman sai su ji tsoron za su koma gare su kama in ku wannan duka hikima ce ta yaki kuma da tsara addini da musulunci bisa yadda ya kamata ka a bar sallah kuma ka a bar jihadin ya kubuce al-imam yake cewa sai in ya kasance inji Shafi'i yace sai in ya kasance kai kin nan da aka ce kai kake biye da maki ka tabbatar da cewa kake biye da shi kenan shi yake cikin tsoro ba kai ba zaka sabar kai sallah ka sai in ka ji tsoron cewa wata maslaha ta cewa zai cimma wasu ƴan uwan ku can gurin ya illata su wannan kuma ba zaka sabka ba sai kai ne mai nema amma kuma tsoron ƴan uwanka na gaba yasa zaka yi ta a bisa wannan kawai mura'atul masalih ne maslaha abin da ya dace maslaha shi ake so kai a cikin sha'anin jihadi a cikin al'ummu haka al-imam Shafi'i yake faɗa rahimahullahu ta'ala da haku yake cewa yusalli ala dabati taliban kana aw matluban yayi sallah kan dabba shi in ya ga dama yana shi yake nema ko shi ake nema Shafi'i haka yake cewa riwaya ta yi sabani daga al-imam Ahmad ibn Hanbal cewa wanda ake nema kuma yana bisa dabba shi zai yi sallah a bisan ta ko a bisa kasa riwaya bi ta zo yace illa an yakhafa talibul matluba sai kai wanda ake nema kana tsoron mai neman naka anan ne aka ce zakka yi sallah ka a bisa dabba kuma ita ce maganan mafi yawaitin malamai kamar yadda Ibn Qudama ya kawo a cikin Al-Muguni Abubakar ibn Abdul Aziz ibn Ja'far yake cewa amma wanda shi ake nema magana ba ta yi sabani akan shi ba cewa shi yayi sallah bisa dabba shi magana ta sabani cikin musulman da ya zamana shi yake biye da maki wannan zai sabka yi sallah akan kakasa koda ya ji tsoron wannan wanda yake biyan zai kubuce mishi wa in akhara fala ba'as kuma koda ji ana zancan mafifici ne koda ya jinkirta sallah ya bi makin ba lahi yayi ba ana zancan mi yahi dacewa ne saboda yana yaki kowace sifa an halitta mishi amma ana zancan mi yahi kamata wal qawlul akhar magana ta gaba annahu idza khafa an yanqadi ana asabu idan ya jin tsoron ya rabu da sahabba abukan shi ga abukan ka can duk kake da biye kuma kana tsoron ka rabu da su su maka nisa cikin kwarin rane in sun yi wani gurin ba ka san wani waje suka yi ba to sai kai sallah ka abu sadabba koda kai kake nema ba kai ake nema ba ana jin tsoro su koma zuwa ga makiyanka wannan duka abin da yake nuna mana ƴan uwa musulunci yadda ya kasance addini ne mai kula da kowanne masalih na al'umma abin da ya kamata shi ake cewa ma'rifatul maqasid sanin meye maqasid na shari'a mai Allah madaukin sarki yake nihi da shar'anta kaza in ka riga ka san kaza kin nan to ko Allah bai nassanta maka ba cewa anan kaza zaka yi kai ka san zaka zabi abin da ya kasance na maslaha ne kuma sai ya kasance ya dace da addini bai saba ba sai babu na uku shine baban da al-Imam al-Bukhari ke cewa babun ya harsu ba'dahum ba'dan fi salatil khawfi baban da ke bayanin cewa bangaren su zai yi gadin bangare a cikin sallar tsoro in ana sallar tsoro wasu za su yi gadin wasu hadisi na 944 al-Imam yake cewa haddathana Haywata ibn Shuraiq qala haddathana Muhammad ibn Harb an Zubaydi an Zuhri an Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba an Ibn Abbas radiyallahu anhu qala yake cewa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi wa qama an-nasu ma'ahu mutane ma suka tashi tare da shi fa kabbara wa kabbaru ma'ahu yayi kabbara suka yi kabara tare da shi wa raka'a wa raka'a nasu minhum yayi ruku'u wasu daga cikin mutanen suka yi ruku'u ba duka ba kenan summa sajada wa sajadu ma'ahu yayi sujada suka yi sujada tare da shi kenan karatu tare akai ita tsayuwa babu duka duka tare za a yi ta an bude sallar tare amma in an je sujada sun kuyawa ce wanda kanku yana kasa za ku jima bai kamata ku yi wannan ba sai dai ƴan sahun gaba a yi ruku'u da su ku na baya kuna tsaye kuna kallo summa qama lisani ya fa qama allazina sajadu wa harasu ikwanahum sannan ya tashi zuwa ga raka'a ta biyu wanda aka yi sujada ta farko da su sai suka tashi suka tsare ƴan uwansu wa atatir al-ukhra sai kuma wancan na bayan sahun baya su kuma suka zo wanda muka ce can da farko tsayuwa suka yi ba a yi ruku'u da sujada tare da su ba kenan faraka'u wa sajadu ma'ahu suka yi ruku'u suka yi sujada tare da annabi sallallahu alaihi wasallam nan bashi ne suka bashi mun yi tsayuwa tare da kai ruku'u da sujada kuma an cinye sai a yi da ƴan uwan in ya taso laruri ne yasa can suna da tsayuwar su sai yi tsayuwa da su kuma wannan mutanen na farko sai su wuce gaba a yi ruku'u da sujada tare da su wannan dogon bambancin da aka samu kuma saboda shi yasa yace wani abun tunkan muhara komai cikin baba qusdullani haka yace wani abun a cikin salatul khawf an halitta shi wanda cikin salloli na gama gari sauran sallah ta zaman lahiya ba shar'anta ba kaga ba yayi ba in zaman gida ne kai wannan dogo tsayuwa kana jiran har ayi ruku'u ayi sujada guda biyu a taso kuma kai zaman shiru ne kake ba abin da kake yi wannasu kulluhum fi salatin kuma dukkan mutanen suna cikin sallah kenan kai tunanin cewa wanda suka yi dogo tsayuwan nan ba su komi sun huta daga sallah yace walakin ya harusu ba'dhum ba'dan sai dai bangaren suna tsare bangare suna sa ido gami da bangare yace al-imam ibn al-mulakin al-hafiz rahimahullahu ta'ala yake cewa wa hadha idza kana al-adu bainahu wa bainal qibla wannan idan makiya sun kasance suna tsakaninka da al-qibla ne suna gabas kamar yanzu nan muna kallon gabas kuma suna gaban mu suna a al-qibla ba a bayan mu suke ba a dabaran mu suke ba yace fa yusufun nasu fain sai sa mutane su yi sahu biyu yayi raka'a da sahun dake tare da shi sahun dake gag da shi sahun harko kenan sahu na biyu kuma yayi tsaye yana tsaran makiya idan yayi tashi daga sujada shi zuwa ga raka'a ta biyu taqaddama safu sani sai sahun na gaba su zo gaba wancan su yi baya kenan kun samu raka'a dai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma duka hikimar da ake yi ana iya cewa ku wancan wani liman ya ja ku ku yi taku mu ma daga nan a amma ana so kowa yayi albarkar sallah ba wanda zai yarda ga annabi ne ce asawa ne ya ja mu kun samu raka'a dai tare da annabi ma mun samu raka'a tare da shi dan ba wanda zai yarda a cikin sa a ce to sahun za a raba biyu kowa ne ya ja ku kuma wannan annabi ya ja ku ba za su yarda ba sai zamana kowa an bashi raban shi da haƙin shi kowa samu raka'a dai tare da annabi dai shi ya cika maka shi yace wa ta'akhkhar al-awwal kuma sahun na gaba shi sai yayo baya yayi ruku'u tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika musu raka'a su kuma su suna cikin sallah dukkan su cikin sallah suke an rawaito wannan hadisin ta wata hanya daban daga hanya ibnu abbas cewa yayi sallah tare da su sallar tsoro a gurin da ake cema zikird mushrikai suna tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da al-qibla an rawaito wannan wanda ya rawaito shi kenan kaga ruwaya kyarara wata ruwaya kyarara wadda ta zo cikin bukhari mu'allaka a hadisi na 4125 zan mutar da ta inda yake cewa wal mushrikuna bainahu wa bainal qibla mushrikai suna tsakanin annabi da al-qibla akai wannan sifar sallah an rawaito irin wannan abu ayyash zuraqi da jabir ibn abdullah marfu'i ma'ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka haka ibnu abbas ya faɗa ce idan makiyin suna tsakanin ku da tsakanin al-qibla wannan ita ce sifar salatul khawf a wannan lokaci shine mazhabin ibnu abi layla haka ibnu al-qassar al-maliki haka ya rawaito daga imam shafi'i Bahawu yake cewa Abu Yusuf ya tai akan cewa idan makiya suna tsakaninku da al-qibla sallah haka take in kuma sabanin haka ne sai kai sallah irin ta Abdullah dan Umar wadda ta gabata da wannan ne za a hada kan hadisi babu cin karo da juna tsakanin su yace walai haza bi khilafi tanzi kuma wannan bai saba mu Qur'ani ba dan saboda ya halitta fada cewa wal ta'ati da'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak dan saboda wanda bai nura ba wannan sifar da aka kawo shi ai ba ita ba Qur'ani yace mu abinda Qur'ani yace gashi can da ban mu zan mu zo mu irin wannan yace wannan ba saba ma Qur'ani bane wannan ana magana idan makiya ta Qur'ani da ta sabko tana magana idan makiyan ba tsakaninku da al-qibla suke ba suna bayan ku ne ko makamancin haka sannan sai aka yi ma annabi wahayi cewa idan kuma suna gaban ku a wannan al-qibla to sai kasance ga abinda zaku yi duk wanda aka yi gabaki daya hadisi ne tabbataccen abu ne din daga annabi sallallahu alaihi wasallam yazo Mutaraka Malik wa Abu Hanifa al-amru bi hadhihi al-ahadis amma da Malik da Abu Hanifa sun bar aiki da wannan hadisan dan suka ce sun saba ma siffar da ta zo a cikin abun nan ba suna nihin basu ta inganta ba sun hi zaban waccan wadda ta dace da Qur'ani yace Qur'ani yana nuni akan salatul khauf irin wadda ta zo a hadisin Ibn Umar ita ce kamar yadda muka yi bayanin dai ba ashabu da suhununu suka ce idza kana al-adu fi kifi fil qibla idan ya kasance makiyan suna gaban ku suna wajen al-qibla ku la uhibbu an yusalli bil jam'i bil jiwish jam'a jama'u banna san yayi sallah da jama'a gabaki daya li'annahu yata'arradu an yaftina al-adu wa yashghulu tana yiwa makiya su bujuro muku su fitine ku wa yusalli bi da'ifatayn yayi sallah da jama'a guda bi sunnati salatul khawf sunna ta sallat tsoro kenan su hununu da al-imamu ashhabu manyan malikiya sun tahi akan cewa idan makiyan suna tsakanin ku da al-qibla ne to ka ku yi sallar khaufi ku ayi su gaba daya a ka ayi irin wannan yayi yadda jama'a ta farko kawai ba sallah suke ba aikin tsaro suke suna hura su kuma wancan jama'a ta biyu ka sa mutum 80 ne masalan 40 ana sallah da su 40 kwata kwata musu sallah suna hura sai kai musu sallar raka'a biyu suna gama sun sallame sallah ta gama ku tashi ku je ku tsare wancan su zo kuma liman kin wannan nafsul liman kin dan shugaba jagoran je shi yake sallah sai musu sallah dai wannan kuma ya ci gaba sai ya ci gaba da musu kuma ya musu wancan wanda ba su yi ba su hunu ne yace me yasa dan bannu so su shiga cikin sallah kuma su fitun ya kai su da bayuwar cewa hai an bata ta dan suna iya zo muku rikici yawa irin cabe ta yadda kuma kun bata ta gaba dai sallah shine yace hikimar shi da ta sa yake ganin wannan al-Imam Suhununu Allah musu rahama da jin kai sai babe na abun nan babe na hudu na'am raka'a hudu zai raka'a hudu zai kuma kan mu mance can cewa an ce ya halitta cikin salatul khauf wani abun da bai halitta ba a cikin sallar gida kuma an ce ma salatul abun nan al-muftarid khalf al-mutanaffil ta halitta babu wani iskali a ciki babe na hudu go a sallamewa yake sallamewa yake dan ai kasur ce ake warka abibi ce zai yi da kowa raka'a bi zai yi da kowa ya babe na hudu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu salati baban sallah inda munahadatul husuni a wajen zaburar ganuwa walqa'il adui da kuma gamuwa da abun nan makiya wa qala al-Auza'i al-Imam al-Auza'i yake cewa wa in kana tahayya al-fatahu idan ya kasance wannan nasara ta zo kusa ana shirin gabdacin nasara walam yaqdiru ala salati bisa sami ikon sallah ba sallau ima'an sai sallah ga nuni kullum ri'il li nafsi kowa yana makan shi sallah kenan ga ana tafafatawa ga kun zo gabdacin ma nasara kuma a ce kowa ya aje mutai mu yi sallah a koma baya a kowa ka a tsaya cewa jami'i za ai kowa ya yi sallah shi kuma sallah a matsayin nuni mu ga darajar sallah inda ta kai ta yadda ana tayin takobi ana tayin ruwan wuta amma kuma ba a ce ba a kubarta ta zama ramuwa ba Allah bai amince da wannan ba fa in lam yaqdiru alal ima'i akharu salat idan bisu sami ikon yin nuni ba sai su jinkirta sallah hatta yanka shiful qital har yakin ya yayi kenan in ya zama na nunin ma ba an iya ba halin ya kai da nuni ma ba an iya ba sai su yi sallah su haka sai su barta su akharata har in ya yaki ya watsi aw ya amanu ko su sami aminci fa yusallu raka'atayn su yi sallah raka'a biyu fa ilmi yaqdiru idan bisu sami dama ba sallar raka'atan su yi sallah raka'a guda wasajadataini da sujada guda bi fa illam yaqdiru in bisu samu ba fala yuzihum at-takbir kabara bata wadatar musu ba dan wani ya ce tana wadatar wa yu'akhiruna ha sai su jinkirta ta ta ya amanu har su amince wa bihi qala makahulu makahulu haka ya hadu wannan magana haka al-Imam makahulu ya hadu wannan magana wannan tana yiwa ya kasance magana ce ta auzaqi auza'i rahimahullahu ta'ala ko kuma magana ce ta al-Imam al-Bukhari ya kawo ta mu'allaka inji Hafiz ibn Hajar al-Imam al-Fazari yake cewa daga Yazid ibn Sam Yazid ibn Sam innama yake cewa innama yaqulu makahulu bi ta'khiru salati lil matlubi duna at-talib wanda ake nema shi yake da jinkirta sallah ba wanda yake nema ba Fazari yake cewa daga Yazid ibn Sam daga makahulu yake cewa idan sallah ta halarto ya lazumci wajen su kowanne yayi sallar shi an yudiku an yusallu su bisa samu dama ba su jinkirta sallah to har jama'a su yayi yaki ya watsi yace wa qala yace salatu talib an yanzu da sallar wanda yake nema shine ya sabka yayi sallar shi amma sallah ta wanda gudu yake ana biye da shi yayi ta diyar da dama tabbada ko raka'a daya ce yayi Abu Isahaq yake cewa auza'i yana cewa salatu haifu wajhu ayi sallah duk wajen da suka yi yace ala kulli halin a kowane hali dan hadisi yazo a cikin abun nan ma dama yarfa'u talaba wa salatu al-khawf an yusalli al-qauma kama sallan nabiy sallallahu alaihi wasallam sallar khawf kama yadda annabi ya sallace ta ne ake ni auza'i yake cewa in sulmu fil husni idan an kawo musu tangarda cikin ganuwa sulmatan tangarda kuma sallah ta halarto me ganuwa sun yi wata katangawa da suka kewaye kansu su musulmai sun shiga ciki dan kan makiyasa ka musu hali to aka zo an rusa wannan ganuwa an fada an dira gare su yace to wannan in sun samu dama su yi sallah a zamane su yi nuni za su yi ko kuma wannan su yi su bar ma wannan in kuma ba haka ba su jinkirta sallah in sun ji tsoro za a ci nasara akan su su jinkirta sallah har zuwa lokacin da aka samu sauki idan kuma suna zatan cewa ga nasara gab za su same ta to su jinkirta sallah su yi sallah kai daidai yadda duk inda huskar su ta kalla su yi taimama kuma in sun ji tsoron cewa za su taba ruwa abinda Bukhari ya kawo na cikin wannan athar na makahulu gabaki daya ya kumshi wasu masaloli na farko shine cewa annat daliba cewa shi wanda ake mai nema zai yi sallah khaufi a cikin tsananin tsoro yana bisa abin hawashi yana tahiya ko kuma yana busa abun yana busa ƙasa duk ɗaya ne kalmar dalubu kamar wanda ake nema idan tsoro ya kai tsanini ko kai kake bi wannan ruwaya ce daga Ahmad da Ishaqa a cikin sallar tsoro ga mutun yana tahiya da nuni hadisi akwai na al-Imam Abu Dawud ya huddo shi shine wanda Ishaqa yi tafarrudi da shi wanda shi kada ya rawaito wasu jumhuri sun tahi akan cewa at-talibu la yusalli illa bil ard kamar da dai a wancan baban mun kawo abin nan sabanin na malamai da dama wa qawlu ibn Abbas jama'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina min ghairi salati al-khawf wannan mas'alar da zabayan tadarruki zuwa gare ta ibn al-munzir ya hikaito daga imran ibn husayn irin wannan magana ana fassara cewa salatul qasr fi hal as-safari aw al-iqama fi dar al-habl li qital al-adu wannan ita ce magana ta mafiya malaman da bayanin ta zai zo cikin qasrus sala wa qala anas yake cewa hadartu mun shiga matani akwai shi ne ko gaban maganar wannan auza'i wa qala anas ibn malik anas dan malik yake cewa hadartu munahadatu hisnin na halarci wannan abun nan zabura ta wata ganuwa tustaru inda salatul fajr wanda ake sitirce ta a lokacin asuba idan lokacin asuba yazo sai a rihe sai a abun gakinta sai a yi sallah a ciki washtad da istigalul qital yace sai shagartuwa da yaki amma yayi tsanani falam yaqdiru ala salati bisa samu damar sallah wa falam yusalli illa ba'da irtifa'in nahar bisi sallah ba sai bayan rana ta dago fa sallainaha muka sallace ta wannan ma abi Musa muna tare da Abu Musa fa futiha lana muka samu nasara qala Anas yake cewa wa ma yasurruni bi tilka salati ad-dunya wa ma fiha ba abinda ke faranta min da wannan sallah a ce an bani duniya gaba ɗaya da abinda ke cikin ta ma'ana wannan sallah ina ji da ita sama da duniya da abinda yake cikin ta dan a cikin ta muka samu nasara aka samu fatahi Al-Imam Ibn Rajab yace wannan waqi'ar da Anas yake ba mu labari ta faru ne a zamanin Umar shekara ta 20 bayan Annabi ya kaura bai tare ana khalifancin Umar Khalifatu Khayyat cikin tarihin shi yake cewa daga Sa'id daga Tattara daga Anas yake cewa lam nusalli yawma idhin salatul ghadati hatta tasaffa an-nahar rannan saboda yaki ya rincabo bi misalla asuba ba sai da rana ta zo tsakiya babu ke faranta mana rai ko gami da wannan sallah a ce an bani duniya da wannan yace shekara ta 20 ne hadisi na 945 al-Imam yake cewa haddathana Yahya haddathana Waqi'u an Ali ibn al-Mubarak an Yahya ibn Abi Kathir an Abi Salama an Jabir ibn Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ja'a Umar yazo yawmal Khandaq ranar gazwatul Khandaq faja'a li subbu kufar Quraish ya fara yana ta zagin kafaran Quraishawa mun sha fada cewa an kaji zagi a larabci ka ce irin muguwan magana ka cika zakka ba ita ba suke fadi muguwan magana an ce la'anahullah kaza muguwan magana kai bakan magana ita ce zagi kufar quraish wai kuli yana ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma sallaitul asr ban sallati al asr wa ta kare ta shamsu an tagiba har gashi rana ta kusa faduwa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa ana ma sallaitu ha ba ni ma ban sallace ta ba har yanzu Umar ya nuna bakin cikin shi da damuwar shi cewa ga sahan sabbaba mu sallah kubucewa sallar la'asar har yanzu ni ban yi sallar la'asar ba to dan yi sauki gami da damuwar shi sai Annabi ya ce ni ma ban yi ta ba qala sai ya ce fa nazala ila budhan sai ya sabka zuwa gurin da ake ce ma budhan sunan guri ne fatawadda wa sallar la'asar yayi ziyar wallahi sallar la'asar bayan rana ta fada summa sallah sannan sai yayi sallar al-maghribi magriba ba'a da ha bayan ta Bukhari ya huddo cikin kitabul mawaqit ta wata huska daban daga Yahya ibn Abi Kasir ta wannan hanya magana ta gabata cewa Annabi ya jinkirta sallah ne a wannan gurin aka ce mishi hal nisyanan aw istigalan bil harb wasu sun tahi kan cewa shin mantuwa ce sallah akai ko kuma shagaltuwa ne da yaki yasa haka bar sallah har ta kai haka idan aka kaddara cewa wannan takdiri ne shin kuma mansukhi ne da aka sauko salatul khauf kamar yadda sai aka rawaito daga Sa'idin Khudri ko kuma muhkam ne tana nan irin wannan ana da damar a jinkirta an ga alamun nasara Bukhari yana nuni zuwa ga cewa hukuncin yana nan ba a shahi shi ba idan kun ga alamun zaku ce nasara kuma sallah ta zo kuna iya ci gaba har daga bayan kurama sallar ku jama'a da dama cikin malamai suka ce innahu nasakha bi salatul nusikha an shahi wannan da salatul khauf da hadisin Abi Sa'id al-Khudri yana nuni ga wannan magana wanda suka wannan shine al-Imam Shafi'i da jama'a da dama kenan ma'ana in ba mantuwa bace ta sa Annabi jinkirta sallah ganin nasara a kusa ne yasa ya jinkirta sallah har zuwa ta kubuce musu, shin wannan hukuncin an shahe shi ko kuma wannan kahin as-sabqu salatul khawf ne suka yi haka da aka sabqu salatul khawf sai suka fasa, shin wanne ne daga ciki? Kenan wannan kowanne aka gina malaman fiqh sun tahi akan wata magana. Bukhari ya yi raddi cikin kitabul magazi akan wannan cikin sahihin shi cewa Aba Musa ya harci gazuwa ta zatin riqa. Abu Musa kuwa ya zo ne bayan Khaibar, wannan kuma bayan Khandaq ne. Ta bi cewa Jabir ya ambata cewa sallah khawf ta kasance shekara ta bakwai ce, kuma mun ambata cewa hadisi na cikin babu na farko da cikin abwab salatul khawf ya yi nuni da wannan al-Imam Ahmad akan hadisin Jabir cewa ana jinkirta sallah abun nan da aka yi na ranar Khandaq, cewa ya harita a jinkirta sallah a halin yaki kun ba a samu ba damar yin arola sai lokaci ya huta, har lokacin ta huta babu lahi. Al-Imam Ahmad ya dauka cewa jinkirta sallah a gazwatul Khandaq akai dan an shagarci da yaki ne, ba mantuwa bace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Bukhari ya kawo ya tabbatar da wannan cikin kitabul magazi, yace anna salatul khawf innama shur'at fi sana sabi'a. Sallah khawf an tabbatar da ita ne, an kawo shar'antuta ne a shekara ta bakwai, wannan ku bayan sala gazwatul Khandaq ne kenan, babu zancen cewa wannan ne. Wama haza fa humila ta'khiru yawm al-Khandaq muhkam. Akan wannan magana ta Bukhari, wannan jinkirin sallah yana nan ba a shahe shi ba, ko yau liman yana iya daukan wannan in ya ga nasara ya jinkirta sallah har lokacin ta ya huta, sai zamana yana da dama ko yayi salatul khawf ko ya jinkirta ta har zuwa lokacin ta ya huta. Babi na shidda, ina tunanin da mun yi da su wannan baban na salatul khawf duka babi nawa ne inda gare mu? Babi shidda ne ko? Yanzu hadisi nawa ne saura cikin hadisi uku ne? To bari mu ga an basu da sharhi da yawa. Na biyar ne zan yi. Biyu ne. To yace babu na biyar, babu salatul khawfi, babu salatul talib wal matlub rakiban wa ima'an. Baban da ke bayanin sallar tsoro, sallar talib mai nema, wal matlub da wanda shi ake nema, ma'ana a cikin yaki, wanda shi ake nema a cikin yaki. Rakiban wa ima'an yana abu sama abun hawa ko kuma yana mai nuni. Walid yake cewa na ambatan ma'auza'i sallar Shuraihabil ibn Sam da sahabban shi akan zaharud daba bisa dabba, sai ce kazalika al'amru inda na haka lamarin yake a wajen mu. Idza tukhwifa al-fawti, idan an ji tsoron sallah za ta kubuce sai a yi ta abu sa abun hawa. Walid yake kawo hujja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yusalliyanna ahadun al-asr illa fi bani Quraiza. Kan wani ya sallaci sallar al-asr Annabi da ya tura mayaka sai a bani Quraiza, wanda za a tarda shi a cikin as-sahih Bukhari zai kawo shi. Sai na gaba kawai ce babun, babu kawai kawo shi muhammad, akwai shi anaku. Hadisi na 946 yace haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Asma qala haddathana Juwayriya an-Nafi. Juwayriya nan namiji ne ba mace bace. Annabi Umar qala yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam lana, annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana lamma raja'ana min al-ahzab, lokacin da muka sa'u komo daga yakin ahzab, la yusallina ahadun al-asr, kawani sallati al-asr illa fi bani Quraiza, sai cikin bani Quraiza. Fa adraka ba'dhum al-asr fi at-tariq, sai wasun su sallal al-asr ta same su cikin hanya. Fa qala ba'dhum, sai wasun suka ce la nusalliha tana atiha, bazan mi sallah ba sai mun zo mun je bani Quraiza din. Wa qala ba'dhum, wasu suka ce bal nusalliha ibn nusalli, bar zan mi sallah. Lam yurad minna zalika, lam yurid minna zalika annabi lu yurad kai, annabi bayinihin haka, ba ayinihin haka gare mu. Yurad mabniyul lil majhul ne, bayinihi a gare mu haka ba, ba ayinihin haka gare mu. Mun kunce lam yurid minna zalika, bayinihi haka ba annabi kenan. Fa zukira lin nabi sallallahu alaihi wasallam, aka gaya ma annabi ga abin da ya faru sallallahu alaihi wasallam. Fa lam yu'annib wahidan minhum, bai aibata kowanne daga cikin su ba, babu wanda ya aibata daga cikin su. Nan gurin yace al-Imam ruwayoyi sun yi sabani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne kada wani ya sallar al-asr az-zahr ko al-asr. Bukhari ya huddo daga malamin shi Abdullah ibn Muhammad ibn Asma daga Juwayriya cewa sallar al-asr aka ce, kuma Abu Ghassan ya dace da shi daga Juwayriya Hisham Ismaili haka ya huddo shi. Amma Muslim ya rawaito shi da cewa sallar az-zahr, la yusalliyanna ahadun minkum az-zuhra illa fi bani Quraiza. Zuhr ya zo cikin sahih Muslim hadisi na 1770 daidai. Yace haka Ibn Hibban ya rawaito shi cikin sahihin shi daga hanya ta Ghassan daga gare shi. Malamai sun yi sabani, abu daga Abu Ya Ala ya rawaito daga Ismaili cewa sallar al-asr, haka Abu Nu'aym ya hudo daga cikin mustahharaj insha akan Bukhari cikin al-Imam al-Bukhari haka Ibn Ishaq ya kawo ki cewa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Khandaq yakin Khandaq ya komo zuwa Madina musulmai sun aje makamun su az-Zahr yayin da tazo sai Jibril ya zo ce hakika kun aje makamanku yace eh kun aje makamanku yace eh yace Jibril yace amma mala'iku ku basu aje makaman su ba har yanzu Allah yana umarta ku tashi ku je Bani Quraiza dan suna nihin kawo muku hari sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Bilal cewa ishela cewa duk wanda yake kasancewa mai ji ne mai biyayya ga ma'aikin Allah kai yayi sallar al-Asr sai cikin Bani Quraiza Ibn Sa'ad yace sannan musulmi suka tahi mutun 3000 ne wannan ranar Laraba ne ga 7 da suka yi saura cikin watan Zulqa'ida bayan an yi gazwatul Khandaq sabani ya zo cikin Khandaq shin shekara ta 5 ce ko shekara ta 4 yace sai suka sa musu takunkumi kwana 15 suka ce kwana 25 Ibn Abdul Bar yace kwana 21 abu Ibn Hazm yake cewa musulmai suka bibiya yayin da al-Asr ta zo cikin hanya suka yi tatahiya iya kokarin su al-Asr kin a hanya ta kama musu suka ambaci sallah wasu suka ce ba ku ji ba abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam umarce ku cewa kam mil al-Asr sai Bani Quraiza wasu jama'a suka yi sallah wasu suka ce ba zan miyi ta ba sai mun je cikin Bani Quraiza kin ko az-Zahr ko al-Asr anan gurin ga baki dayan su kowa da ijtihadin shi ne ba da san ran shi wasu ga cewa Annabi yana nihin ne mai gaugawa wasu wasu Annabi yana ne ko tayi kan mi sai cikin Bani Quraiza dan mu dabbaka umarnin shi amma da aka zo sai ya nuni cewa alayhi salatu wassalam babu wanda yayi lahi a cikin su dan kowa mujtahidi ne a cikin abin da yayi kuma wannan da shi malaman usulul fiqh suke dauka cewa hal kullu mujtahidun musib kowane mai ijtihadi ya samu daidai ko kuma dai ya samu dayin kuskure yayi zunubi aka yahe mushi magana mafi inganci cewa mu cikin ɗaya daga cikin mujtahidai in an yi sabani ko magana biyu ko uku ko hudu a usulul fiqh guda ɗaya ne wanda ya samu daidai a cikin abin da wanda yace hori wannan yace baki ba sabani irin wanda ba kowanne yana iya zama gaskiya ɗaya ne zai samu daidai ɗayan amma shi bai da lahidan saboda iya ijtihadin shi ba da sare bai yi shine dadin idan ya kai matsayin ijtihadin ba za a dora mishi lahi ba wannan ho ina ga dauya zai kare muna bukatar ma sai dai gaba kawai mu gama shi da muka ce kare zai dauka mana lokaci biya a gaba kawai zan mu tashi a cikin hadisin mu sake shin karanto abinda mu karanto ba